masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya hute
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wuri naku
lafiya lauya mutan gida ya yanayin sanyi kuma
mallam alhamdulillah duk komai lafiya kalau muna godewa Allah
to ma da liga da ji yau ka san inda muka nufa yau ne ka san shekara ta nufi karewa sai auren raki
kwarai kuwa
wato kowa bai so a bar shi a baya kenan
su ko wancan ka kuma za a wanke ciki saboda akwai ibin gara
ana ma magana in aka shiga Abuja sai a tashi a tafi Jimeta yau da a koma Bauchi a tafi Kamaru
yawa
a je ba lumfashi yau kan a tai ku ba shi yau kan sai inda aka zaba
gaskiya fa
to bari mu kamar da masu saurare suka ji yau muna da aure raki ne yau da kokin ina
haka
to za ku mu kuma fara da mika gaiso fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Alhaji Isa Dungu da na marigayi Alhaji Musa Fili waɗanda za a ɗaura auren ƴaƴansu ranar Asabar mai zuwa 27 ga wannan wata na Nuwamba wato ƴaƴansu Alhaji Yusuf Isa janar manajan gidan talabijin na jihar Yobe a Damaturu da kuma amaryar shi Hannatu Musa Fili wanda za a ɗaura kamar yadda na faɗa ranar Asabar mai zuwa da ƙarfe 10:11 na safe za a yi auren nan ne a gidan marigayi Alhaji Muhammadu Fili da ke bayan makarantar firamare ta Fataskum. Muna kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Malam Sanusi PZ, alkalin kungiyar zaɓi sonka na jihar Taraba, wanda za a ɗaura auren shi tare da amaryarsa Malama Ruqayya. Za a ɗaura wannan auren ne a ƙofar marigayi Jauro Magaji Sunkani. Allah ya sa Sunkani nan ne na faɗa daidai baba hukumar Arɗukola. A yau ɗin nan da ƙarfe 9 na safe. Har yanzu muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Malam Alkasin ɗan Asabe Malumfashi da na marigayi Malam Sanda Isa, waɗanda za a ɗaura auren ‘ya’yansu Ubale Alkasin da kuma Sadiya Sanda a yau ɗin nan Asabar da ƙarfe 10 na safe. Za a yi auren ne a majami'ar Ikuwa ta farko da ke Malumfashi a jihar Katsina. Sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna da ma ban gajiya ga Mr. Mrs. Samuel Lawal ɗan Malikin Das don auren ɗan Sunuhu wanda aka yi ranar Asabar da ta gabata, da kuma fata alheri da taya murna ga Malam Babangida wato Timothy Tambaya Hassan a Malumfashi shi ma wanda aka ɗaura auren ɗansu Balarabe. Har yanzu muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Elder James Katanga na Equa Church kafin Tafawa don auren ɗiyarsu Salomi. Da fatar an yi waɗannan aurereki a date, Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare.
Amin summa amin. To sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga Alhaji Ahmadu Salu Shatima, murnan auren ‘yarsa Amina Ahmad Saluhu da angunta Jamil Umar El Shabak Esquire, wanda za a ɗaura ranar Juma'a mai zuwa 26 ga wannan watan Nuwamba da ƙarfe 1 na rana a masallacin Juma'a na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da ke kawo a Kaduna bayan sallar Juma'a. Sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan marigayi tsohon Sarkin Bade mai martaba Alhaji Abba Kyari Suleiman da kuma na Alhaji Dati Kazutu na ɗaurin auren ‘ya’yansu Husainu Mai Abba Kyari da aka sani da Maina Husaini da kuma amaryarsa Maryam Alhaji Dati, wadda za a ɗaura a ranar 27 ga wannan watan Nuwamba, wato ranar Asabar mai zuwa kenan, da ƙarfe 10 na safe a Kazutu Ward Gashuwa kusa da Union Bank a garin Gashuwa. To sai kuma gaisuwa zuwa ga al’ummar unguwar Yalwa a jagorancin hakimin Yalwa da Zango Kumasi, Alhaji Sa’alu Maso Kano da gidan Malam Garba Sha’ibu Daino, wanda suke tsayar da maulidin Annabi a gobe Lahadi idan Allah ya kai mu a Prempe Assembly Hall, maulidin makarantar Nizamiya kenan na Yalwa baki ɗaya. To gaisuwa zuwa ga Halifa Malam Rashad Zakariya Unaino da Malama Sirina Garba Sha’ibu Daino. Akwai mai sauraren mu Ahmadu Manaja Bauchi daga wato unguwar Karofin Madaki kenan, yace yana mika sakon gaisuwa da fatan alheri da taya murna na haihuwa da aka yi wa abokinsa Babawo Mai Yashi wanda yake garin Yashi a ƙaramin hukumar Alkaliri na jihar Bauchi, wanda aka haifa masa yaro wato ɗa namiji kenan a satin da ya gabata. To Allah ya raya ya kuma kyautata rayuwarsa.
To amin summa amin. Amin summa amin. Sai kuma mu mika gaisuwar ta'aziyya baba. Muna mika gaisuwar ta'aziyyar sashen Hausa ga wakilinmu a birnin Iko, Babangida Jibril, domin rasuwar matar kawun shi tsohon sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Shehu Umar Danyaya, wanda mai ɗakin shi Hajiya Fatima tsohuwar shugabar makarantar ƙaramar sakandare da ke Wuse Zantu Abuja, wadda Allah ya yi wa da suwa ranar wannan talata. To Allah ya jikanta da rahama, Allah ya ba dangi duka jimirin wannan rashi, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen.
Amin summa amin.
To babu bari kuma mu ka da zumunci, muna gaisuwar bari ya huce zuwa ga Dr. Salisu Bakari Girel, wakilin makarantar Adamawa, da kuma Dr. Ladan Salisu Bardan Kudun Bauchi. Gaisuwa bari ya huce zuwa ga Dr. PP Power, sai kuma Honorable Juda Amisa Gire. Gaisuwa bari ya huce zuwa ga Musa Gaude da ke Bajabure, da kuma Malam Hayatu Gire, tsohon malamin jami'a na FCE da ke Yola. Gaisuwa ga Abubakar Audu Jimeta. Sai saƙon sada zumunci daga Babawo Mato mai addu'a, yake gaida mai girma sarkin Fulanin mai addu'a Alhaji Abdulkadir Muhammad da injiniya Shehu Muhammad mai addu'a, sai Abdullahi Laki Funtuwa da Muhammad Saifullahi Lawali Abdu Maradi, sai Sadi MD Dan Hausa Baturiya da gwamna mai gyaran rediyo mai addu'a, sai kuma Musa Malam Indu da Zawai Zandar da Ayuba Sale direban gidan Honorable Ya'u Umar Gwajo, sai kuma ma'aikatan sashen Hausa baki daya, da fatar duk an tashi lafiya.
Amin summa amin, mun gode. To sai kuma gaisuwar sada zumunci ta bari ya huce zuwa ga Hajjara Mutu mai Mr. Lady Boutique kenan da iyalanta baki daya, wacce take shirin bukin auren da ƴarta ke dan a watan gobe idan Allah ya kai mu. Sai kuma Alhaji Musa Shekayi da Alhaji Alhassan Bebeji da Alhaji Baba Amina Sharif da Alhaji Muhammad Kabiru Shadis da Alhaji Lukman Abbas mai Lux Spring Water da Alhaji Lawan Makeri Sallaman Sarkin Musulmin na North America a nan New York da Alhaji Abubakar Sadiq Yarima na masallacin Man Hope a nan New York da Alhaji Idris Muhammad da aka fi sani da Idin Bunƙasa garkuwar Sarkin Musulmi na New York da Farfesa Alhaji Abdulrahman tsohon shugaban kungiyar 'yan ƙasa kuma malami na jami'ar Bronze College da kuma Alhaji Abdullahi Abdulkarim Kamate Sarkin Wangarawa a New York da kuma Alhaji Abubakar Jakte Mutawallin Nima kuma babban ladani na kungiyar 'yan ƙasa kenan. Da fatan sun tashi lafiya da safiyar nan.
Amin summa amin. To kamar yadda muke faɗa kullum, komi kirkinka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili
kokadan.
To bari mu dare da wannan sako daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da ke gaida Alhaji Ado Yaro YBC da Maturu da Usaini Dangote Karasuwa da Buba Mai Goro Gashuwa da matarsa Usaina Alhaji Umar Forever Gashuwa, sai kuma dukan masu sauraron wannan shiri a daidai wannan lokaci, da fatar an tashi lafiya. To mu ma muna gaida dukan abutan wannan shiri
da duk masu saurare mu
a halin yanzu, da fatar an tashi lafiya.
Amin.
Sai marhaban da duwan babu, sai marhaban da ni Lali marhaban, lali marhaban, lali. Ajnabi babu zuciya na kai sabo, so da shafuwa bai misaltuwa, soyayya sabo ne mai asali. Ajnabi babu zuciya na kai sabo, so da shafuwa bai misaltuwa, soyayya sabo ne mai asali. Ajnabi babu
Baba, yau labarin da zan baka Radio Nuhu na Bukkane Hutuwa jihar Katsina shine ya aiko da labarin yau. Yace wai baba, wai wani bafulatani ne ya tafi kiwo. Ka san ka kowane lokaci fulani suna tafiya kiwo da karnuka. Yana kiwo zaka ga karnuka.
Bazai rasa kare ya tare da shi ba.
Bazai rasa kare ba, ko da guda daya. To shikenan ya tafi kiwo da karen shi.
To
suna cikin jeji sai wata saniya ta ware ta shiga gona ta fara gona.
Ka san
ana haka da yawa.
Haka dan ne. Ta ji ta tabbata mala.
Akwai abu biyu da baka raba bufullatani da shi a jeji, kare da kuma sanda.
Na'am.
Sanda kan duk inda yake ko a jeji ko a gida ko mota ya shiga ko kasuwa zai
yi. Da sandan na a hannu. Na'am.
Yawo to shikenan yana ya dauki sandan shi yana kora saniya. Yayi kokari duk dabara da ya saba yi ta kada kan dabbobi, yayi saniyan nan tana tsauri daya cinta kitabiya. Da haka sai ya fara dirka mata duka da sanda, yayi fara dirka masa saniya duka da sanda. Saniya tana tsaya wuri kamar ba da ita ake ba. Sai can an ji masu yi baba. Wai sai saniyar ta waiga ta kalli bafulatani sai ta ce mishi, kai malam za ka yi ta duka na haka kamar ka samu jaki.
Saniyar ce ke faɗar haka.
Saniyar ce da bafulatani haka da jin haka sai bafulatani ya wurgar da sanda ya ranta ta ta kare. Ya fara gudu yana ka san kuma kare da kare da alƙawari ba fulatan yana gudu kare na
sai sai yana bin sa
yana bin shi suka yi ta gudu ba fulatan yana hangi na haki.
Oyo Allah,
fulatan ya gudu yayi nisa ya gaji ya samu gindin wata bishiya ya zo
yanzu ya rabu da saniya
ya rabu da wajen da sadiya da shanin garken baki daya. Ya zauna yana ta haki da dan hankali ya ni shi ya ce, tunda aka haife ni ban taba jin dabba na magana ba. Garen da yake tare da shi ba ba. Sai garen ya shi ba ce, wallahi ni ma haka.
Ah.
Sai Rabi ya ce baba, Rabi ya ce to baba, kai ne ya za ka yi kan.
Sai kuma ya canji arce a yi.
Gabaro Saliya da magana ga kada. Tsakar yana na jikinka. Shi ma ya magana an kai da baba. Ya za ka yi.
Da yake ba na kiwo. So kila to ni an taba cewa an ce Fulani na suna magana da shanu amma kuma wannan maganar ya sa na dora ayar tambaya akan wancan maganar da nake jin ana fada
to maganar suna yin ta suna fahimtar juna ne amma ba bude baki suke kamar yanda muke a bare huce ba ko
to
ba mun da muka fa wannan tambaya a shafin mu na sada zumunta in kai ne wannan bafula da nan kana zaune da kare a gangan ka yace ni ma wallahi ban taba jiya ya zaka
shi ma kare ya ji ka tsaye gumi abin da yasa ki gudu a bayan ki da ai
kuma ka san kan nuka da zaka zo ka san su da zubunci da
eh haka
da
kike maka
da alƙawari ina zai zo ya tsira maka idan nan na kan lafiya ce wallahi ni ma ban na kama da masina yana daga bada dusa biyu da aka tilas mu ja burki da yanzu ba da din
baba ya koma kiri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata la babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ji da alheri
Thank you.